Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya dake birnin Gwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau talata 24 ga watan Yuli na shekarar 2018 Hafsat Bello dan mai surace daga birnin Washington DC tare da Safina ta da Sodangi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labaran duniya
Mayakan sojin kasar Isra'ila sun ce sun harbo wani jirgin yakin Siriya yau talata bayan ya shiga sararin samaniyar Isra'ila Fadar White House suna tunanin janye ikon samun bayanan da suka shafi tsaron ƙasa na waɗansu manyan tsofaffin ma'aikatan leƙen asiri da ma'aikatan tsaro da ke ciccikar shugaba Trump. Wata ƙungiyar sa ido kan ayyukan Koriya ta Arewa da ke zaune a Amurka ta ce hotunan tauraron ɗan Adam na baya-bayan nan ya nuna Koriya ta Arewa ta fara warware muhimman kayan aiki a tashar da take gwajin makamai masu linzami.
To a madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa guguwar canza sheka ta afka majalisar dokokin Najeriya har waɗansu na bada dalilan su
zalunci a bayyane kasashen mu aka je aka yi congresses aka yi muna zalunci muka kai kuka ba wanda ya saurare mu
Bayan haka za ku ji rahoto akan saka shugabannin addini da sarakuna a kokarin kawo zaman lafiya a arewacin Najeriya
mun yawancin masu unguwanni da dakatai ko su ba su sani ba mutanen su sun san inda ake haduwa ana kullakullan aje ai tashin hankali
za kuma ku ji cewa wata kota a jamhuriyar Niger ta bada umarnin a saki wasu ƴan gwagwarmaya da aka kama watannin da suka wuce daga nan kuma Safina ta tada Sodangi za ta shigo mana da shirin ta na noma tushen arziki muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aika mana ta hanyar email amma duk sai bayan labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mayakan sojin kasar Isra'ila sun ce sun harbo wani jirgin yakin Siriya yau talata bayan ya shiga sararin samaniyar Isra'ila. A wata sanarwa da mayakan kasar Isra'ila suka fitar sun ce sun harbo jirgin da makamai masu linzami bayan ya shigar masa yankin kasa. Gidan rediyon sojojin Isra'ila ya ce sun harbo jirgin ne a filin da suka mamaye na Golan Heights amma kila ya faɗi ne a yankin da suke iko da shi na Siriya. Gidan rediyon ya ƙara da cewa ba su san wani hali matukin jirgin yake ciki ba. Gidajen watsa labaran ƙasar Siriya sun ce an harbo masa jirgi ne a lokacin da yake kokarin kai hari a sararin samaniyar Siriya. Isra'ila ta kwace Golan Heights daga Siriya a shekarar 1967. Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika da mayakan zaman lafiya bayan shekara biyu. Shugaban Amurka da ke cike da takaici yana tunanin janye ikon samun bayanan sirrin ƙasa na manyan tsofaffin ma'aikatan leƙen asiri da ma'aikatan tsaro wanda bisa ga dukkan alamu za a yi haka ne sabili da ciccika shi da suke yi. A cikinsu akwai tsohon shugaban cibiyar leƙen asirin Amurka John Brennan wanda tsokacin da ya yi a shafinsa na sada zumunta na Twitter ya fusata Trump da ya rubuta cewa martanin da Trump ya bayar yayin ganawarsa da shugaban Russia Putin ya ƙara wuce mizanin aikata manyan laifuffuka ko ƙananan laifuffuka ya kai mizanin cin amanar ƙasa. Fadar White House ta ce shugaban yana neman hanyar da zai janye ikon samun bayanan da suka shafi harkokin tsaron ƙasa da suke da shi saboda tsofaffin jami'an sun saka siyasa a cikin ayyukansu a wasu lokuta sun karɓi kuɗaɗe a lokacin da suke aiki.
To talk about stripping clearances from people who have spent decades in the military and in the intelligence community serving our country because the president doesn't like what they have to say.
Maganar a janye izinin samun bayanan da suka shafi harkokin tsaro ga mutanen da suka dauki lokaci mai tsawo a aikin soja da leƙen asirin ƙasa da bautawa ƙasa domin kawai shugaban ƙasa baya san abin da suke cewa. Ka sani cewa abin da suke yi kenan kawai wannan aikin matsoraci ne wanda yake tsoron caccaka. kuma muna buƙatar kin amincewa da shi da kuma mutanen da ke cikin ginin nan. ‘Yan jam’iyyar Democrat da Republican, musamman ‘yan jam’iyyar Republican, ya kamata su tashi tsaye domin kare demokradiyyarmu. Wata ƙungiyar sa ido kan ayyukan Koriya ta Arewa mai suna 38 North da ke zaune a Amurka ta ce hotunan tauraron ɗan Adam ya nuna Koriya ta Arewa ta fara warware muhimman kayan aiki a tashar da take gwajin makamai masu linzami da ke gabar tekun Arewa maso gabashin ƙasar. Ƙungiyar North 38 ta ce hotunan tauraron ɗan Adam ɗin sun nuna kwance wani gini da aka yi da ƙarfi inda ake harhaɗa jiragen da ake harbawa sararin samaniya kafin a kai su wajen da suke fara tashi, da wani wajen da ake fara gwajin injin ɗin makaman roka kafin ya tashi, da inda ake ƙera injinan makamai masu guba da motocin harba roka. Mai fashin baƙin ƙungiyar North 38, Joseph Bermudez, ya kira wannan mataki wani mataki na farko wajen cika alƙawarin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi a taron da suka yi da shugaban Amurka Trump a Singapore. A ranar Litinin inda ta gabata, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa yana matuƙar farin ciki da yadda yarjejeniyarsa da ƙasar Koriya ta Arewa ta ƙare don ganin an kawo ƙarshen shirin makaman nukiliya, inda ya ƙaryata rahotannin da suke nuna akasin haka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka a yau Talata ya yi barazanar maka haraji ga ƙasashen da ba su yi shawara da ƙasar Amurka da zuciya ɗaya, inda yake cewa su ne hanyar warware matsalar cinikayya ta duniya. Haraji babban abu ne, Trump ya rubuta a shafinsa na sada zumunta na Twitter, abu ne mai sauƙi duk ƙasar da bata yi wa Amurka adalci ba a harkar cinikayya to za ta haɗu da haraji, kuma kowa yana magana, ku tuna mu ne asusun da ake cuta, komai zai zo daidai.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, an samu abinda za a iya kira gagarumar baraka a majalisar dattawan Najeriya, inda waɗansu sanatoci guda 15 suka fushe daga jam'iyyar APC mai mulki. Wannan ya nuna cewa ana da sanatoci sama da 60 waɗanda a yanzu haka suke wata jam'iyya, saɓanin yadda ake a baya da jam'iyyar APC ke da sanatoci 62. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da rahoton.
Kallo ya koma sama da shaho ya ɗaugiwa a majalisar dattawan Najeriya, jam'iyyar APC mai mulki wadda da ita ce take da rinjaye ta koma jam'iyya marasa rinjaye. Da azamansu na safiyar yau ɗin nan, shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya karanto wata wasiƙa mai ɗauke da sunayen waɗanda suka fice daga jam'iyyar su 15.
Letter to the Senate President. Dear Senate President, after due consultation with our constituents and stakeholders in our constituency, in proper recognition of Section 681G of the 99 Constitution as amended, and for the fact of our party, the All Progressives, we hereby inform the Senate that we, the undersigned, Senator Jine Milai Kogi West, Senator Gebers Ganade Benue State, Senator Ibrahim Dembaba Sokoto State, Senator Shaba Lafaji Kwara North, Senator Mohamed Chichu Jigawa, Senator Rafi Ibrahim Kwara South, Senator Unkui Kajina North, Senator Isa Haman Bauchi Central, Senator Mosura Sumoni Oyo Central, Senator Shoji Akombi Oyo South, Senator Usman Bayo Nafada Gombe North, Senator Musa Kwankosu Kano Central, Senator Nazif Bauchi North, Senator Olenwadi Cheju Oshu Ogun Central, hereby informed that we don't sign a change in our political affiliation from the All Progressive Congress to the People's Democratic Party. We thank you for your exemplary leadership as always. Yours sincerely.
Anan, Senator Bukola Saraki ne yake karanta sunayen mutane 15 da suka ce sun fice daga jam'iyyar APC. 14 cikin sanatoci 15 sun koma jam'iyyar PDP ne. Guda ɗaya, Senator Abdul Aziz Murtala Inyako ya shaida mini cewa shi jam'iyyar ADC ya koma.
Da yardan Allah, yau ni ina cikin sanatoci da suka kaura daga jam'iyyar APC. Amma ni na koma jam'iyyar ADC ne, da yardan Allah.
Distinguished, me yayi zafi ka dauki wannan mataki?
Zalunci a bayyane. Kasashen mu aka je akai congresses, akai mana zalunci, muka kai kuka ba wanda ya saurare mu. Angwannin mu, ward namu, chairman na ward mun kasa a ce a bar mutanen mu cikin ward namu su yi zabe. Misalin Billa ward a Mabalwa, wanda can ne admiral suke, can ne gidan baban sa yake. Ward namu na Mabalwa, wannan da mu da zuriyar mu da ƴan uwan mu da bukanan arziki ba ba mu izini cikin APC mu kawo chairman na ward ba.
A nashi jawabin sakataren jam'iyyar APC Mai Malabuni ya ce duk da wannan dambarwa da ke faruwa a fagen siyasar kasar, dama demokradiyya haka ta gada.
Mu ba a son mu bane a ce ko memba guda daya ya fita daga jam'iyyar mu ya koma wani jam'iyya. Shi yasa ai bayan an kammala zaben kasa da shi sabon shugaban jam'iyya ya yi magana akan cewar duk wanda yake da korafi, duk inda ake da matsaloli ya dauki matakan sasantawa, kuma kofa a bude yake na sulhu da sasantawa, wanda kuma akai ake shi wannan magana RAPC da ma yana nan ana tattauna da su. Wanda yake son sulhu za a yi sulhu, kuma wanda ya yanke hukuncin ba zai zo na ba demokradiya ne ba da ka iya da shi, amma kuma ba wanda aka kora ko kuma ba wanda yake da korafi da aka ce ba za a saurare shi ba.
Wata majiya mai karfi ta bayyana mini cewa a majalisar wakilai ma an samu sa hannun ƴan majalisa sama da 40 waɗanda ke shirin ficewa daga jam'iyyar ta APC. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. A kuma kokarin da gwamnatin tarayya ke yi na kawo ƙarshen fitintunu a arewacin Najeriya, har wasu ke ganin saka sarakuna da shugabannin addinai zai taimaka. Daga Abuja ga Nasiru Adam El Hikaya.
Fitinar da kan kawo zubar da jinin al'umma a wasu jihohin Najeriya da ke arewa maso yamma da musamman ma arewa ta tsakiya ka iya raguwa ne in mutane suka cire son zuciya suka marawa gaskiya baya duk ɗacinta. Wannan shine ra'ayin wani kwamiti da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa don sauraron korafin mutane na cin zarafin da suke zargin jami'an tsaro da sauran ƴan haye sun yi musu. Duk wannan ma dina daga cikin muradin samar da zaman lafiya ne tsakanin al'ummar yankin da ke da bambancin addini da kabila, da kuma babbar damuwar nan ta fitinar manoma da makiyaya. Hawwa Ibrahim na daga ƴan wannan kwamiti da ke tattara bayanai na irin wannan
duk gyaran da muke so mu yi a nan, muka cire kanmu, muka ce na yaranmu da ba a haifa ba ne, to za mu iya ɗan kamanta gyaran. Muka kuma cire son kai, muka kuma cire son kabila da addini, muka duba wannan mutum ne ɗan adam, to za mu ɗan gyaran da ɗan taimakawa. To muna fatan kuma da ku da shi da kuke muryanmu za ku ɗaukaka shi aikin da ake yi a mutane su zama sun karɓe ta, ba ma sun karɓe ta ba, sun onin nata.
Haka nan bayan taron da dattawan arewa irin su Ango Abdullahi da na Kudu suka yi Abuja don samar da maslaha, an yi ittifakin daina daurawa juna laifi. Fosto Aminci Abu na kan gaba a taron.
Kuma duk wadansu sarakuna su manta da maganan cewa ni daga kaza ne kaza ne su haɗa kansu. Na kira baban gida, na kira shi jira gawa, na kira Teofilos Danjuma, Gusau da sauransu. Kungiyar dattawan arewa ta gan cewa ta duba arewa na tsakani da Allah, Kudu da gabas arewa.
Dattawan arewa irin su Sheikh Yakubu Musa Sankatsina na ganin jawo sarakuna a lamarin zai iya kawo maslaha in an duba yadda suke kusa da talakawa.
Domin yawancin masu unguwanni da dakatai ko su ba su sani ba, mutanensu sun san inda ake haduwa ana kullakullan aji ai tashin hankali, sun san inda ake haduwa ana sauran ayyuka, miyagun ayyuka na ta'addanci da sauransu. Don haka tabbas idan hakimi ko sarki ya ba da umarni ga hakimi, lalle a ci gaba da tabbatar da tsaro. Duk wanda aka yi irin waɗannan abubuwan a ainihin abinan ariyar shi, za a fidda shi don bai cancanta ba a bakin rawanin shi a canza wani. Waɗannan ya haɗa arewa da sarakunan gargajiya waɗanda suka shafi ƙasashen Yaraba da ƙasashen Inyamurai da sauransu. To za ka ga cewa an ƙwaƙulo masu aikin katalaifi, ba ma kawai masu tada zaune tsaye da sunan ƙabilanci ko addini ba, har ma da masu bi suna kashe-kashen mutane suna sace-sace. Duk za ka ga an ƙwaƙulo su inda suke, domin mutanen ƙauyuka sun san inda ake yi, sun san dazukan da ake shiga ana shirye-shiryen waɗannan abubuwa.
Najeriya dai za ka ga mutane na dariya da juna, amma can cikin zuciya ba mamaki bambance-bambance ka iya rufe musu ido su kasa marawa gaskiya baya. Ita ko gaskiya takan yi halinta da tsawon zamani. Nasura da Maili kayan murar Amurka.
To madalla, sai kuma kotun birnin Yamai da ta umarci hukumomin jamhuriyar Nijar akan su sallami jami'an fafutukar da suka garkame a gidajen yarin yankin Tilabari tun a ranar 25 ga watan Maris saboda ana zargin su da gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba a yayin gwagwarmayar nuna rashin yarda da dokar harajin 2018. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulemu Munibarma ya aika mana da ƙarin bayani.
Yankunan tayar da zaune tsaye tare da farfasa dukiyoyin jama'a a yayin haramtacciyar zanga-zanga shine abin da ainihin hukumomin Niger ke zargin jami'an fafutukar kungiyoyin Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne da aikatawa a ranar 25 ga watan Maris. Dalili kenan da hukumomin suka buƙaci kotu ta musu daurin shekara uku, sai dai bayan nazari akan hujjojin da bangarori suka gabatar, alkali ya sallami waɗannan ƴan farar hula. Metar Budal Efred na daga cikin lauyoyin da ke kare waɗanda ake tuhuma.
Yau juju ya abinda muka yi plede muka tambaya audience, yau cikin uku ya bamu biyu. Biyu ya samu lecture guda ya ce Nuhu Arzika Ali Idrisa Musa Cangari da Lawana ba wannan laifin uku da ake tuhuma su biyu duka sun haɗi. Ba gaskiya bane. Guda dai ne juju ya ce ai sun yi afish suna kiran mutane a zo a yi taro, to bisa wannan layin ya yi kwandanan su wata uku, amma ta uku na waje menene wannan yake ni yana nihin bai ma kamata ko rana guda su yi kaso don a resume a Nuhu Arzika Ali Idrisa duka insha Allah da Musa Cangari yau za su yi to gidan kaso.
Tururuwar ƴan uwa da amannan arzikin da suka halarci kotun a ɗazu da hantsi sun nuna farin ciki akan wannan hukunci.
Allah ya kusa mana wannan rana an sako ƴan uwanmu, sai mu ce muna ma Allah godiya. Kun wanga kokowa da suka yi kowa ya sani don su kare haƙƙin talakawa suke kenan, muna goyen baya muna ba su goyen baya 100% su ci gaba da wanga aiki.
To yanzu dai na jira idan ummar mutane za su zo su gida, amma dai ban ji ba da aka ce wannan sirri kinin shine bai mun bani, amma dai kuma kotu ta faɗi kenan, sai mu dangana mun ji abin da suka faɗi kenan a kalli gaba. Yanzu
haka su ma abokan tafiyar jagororin kungiyoyin da ke adawa da dokar harajin 2018 irin su Alhaji Salisu Ahmadu sun jinjinawa alkalai.
Duk abin da za a yi dama aka ce kai tsoron kira kai tsoron lai, wannan ita koti mai girma da tsoro ta saki ƴan uwanmu. Yau kowa ya zura ido shin ya ga ƴan ƙasa ne suke resistis ko kuma a wasu matane ne wanda suke charge su ga abin da za su yi. Sai mu ce mun gode wa Allah, ita justice idan ta girmama su gaba da haka nan, saboda shine ke taimakawa kowa ya san ƴanci a cikin ƙasa, kowa ya san eh lalle ƙasa ta demokrasiya ce.
Sai dai wasu daga cikin mutane sama da 20 din da aka garkame a gidajen kasan yankin Tilabiri saboda zanga-zangar ta watan Maris za su ci gaba da zama a tsare saboda samun su da hannu dumu-dumu wajen tayar da tarzoma.
Cikin mutanen akwai wasu ko hudu ko uku wanda an yi kwandanan su da wajen shekara, amma da wata 6 na talala. Don ko don dalilin wannan muna iya mu yi appeal, za mu tene saboda wanga dosa ya zama jurisprudence. Mutane sun cewa akwai lokacin da ba iya hana mutane su yi manifestation.
Ya zuwa yanzu lauyoyin gwamnati ba su bayyana matsayinsu akan hukuncin kotun ba, kamar yadda a bangaren hukumomi ba wani jami'in da ya tsokaci game da matakin sakin waɗannan mutane da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a can baya ya zarga da yunkurin kifar da gwamnatinsa ta hanyar shirya zanga-zangar tsakar dare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon ma'anan na cewa karfe 11 na safe da minti 18. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji ƙarashin tattaunawar da wakilin Muzaharaddin Sani Funtuwa ya yi da shugaban manoma da sarrafa masara har ma da saida ita a Najeriya. Ga ci gaban tattaunawar tasu.
Manoman nan naku suna ta tururuwa zuwa bankuna a fadin ince ma dai tarayyar Najeriya. To me alakar wannan account na banki da suke budiya da wannan shirin?
Mu ana mu tsarin ko kuma inda tsaro na tsari yake na wannan bada bashi da ake na wannan shiri na anko, a kaida dole hikira da bankin da yake a tsakiya wanda shine su babban bankin Najeriya za su ba kuɗi ya ba manoma, domin ka san ba yanda za a yi babban bankin Najeriya ya ɗauki kuɗi ya ba da shi kai tsaye. To kuma mu alhamdulillah babban bankin manoma na ƙasa wanda ake cewa Bank of Agriculture a Turanci, wanda kuma shine aka fi sani bankin da ke tallafawa manoma, gwamnati ta kafa shi ne don aikin gona da manoma. To shine muke amfani da shi shi yasa za ka ga duk inda bankin manoma yake a kasar nan za ka ga manoma sun cika shi saboda an ba da umarnin kowa ya bude account a wurin domin idan baka da account baka da account number baka da BBN number ba za ka samu shiga wannan tsari ba domin ta hanyar account dinka za ka samu BBN number ta hanyar BBN number za a san cewa kai ne wani duk wani bayani game da kai yana cikin BBN dinka to saboda abin da yasa bashi za a ba mutum wannan BBN number ita ce kamar matsayin security din shi ta yanda koda ba fata ake ba a ce manomi bai biya ba to za a iya gano shi a duk inda yake wanda kuma a karshe ma in takeitin girin gata yake biya to duk inda yake da account da BBN number za a iya rike account din shi har sai ya biya wannan bashi da ake bin shi kaji din da yasa kaga manoma suna cika wannan banki
kamar shi wannan bashi na su waɗannan manoma wani irin kaidajen lokaci ne aka sa musu na ganin cewa sun maida wannan bashi akwai lokaci da aka yi
a kaidan da bashin yake kamar da aka sani duk bankin bashin bankin da zai baka rance da ma akwai kaida da yarjejeniya wanda za a sa hannu to kamar yanda muka yi wata shida ne da zaran an yi girbi abinda mutum ya noma kaida kuma dama abinda aka ce mutum ya bada buhu 30 a hekta daya in ya bada buhu 30 din nan a cikin buhu 30 din nan bai wuce a ce buhu 10 zuwa 10 a ce ma dai rabi 15 ya biya mai bashi sauran kaga riba ne a gare shi abin da yasa kuma aka ce ya bada buhu 30 su kamfanin da za su ansa sarrafa in suka ansa aka cire bashin shi sauran kuɗi za a bashi balance din shi kaga nan take mutum wanda bai jijiyari ya samu wanda yake da shi ya ƙara wanda kuma yake son ya ga ya cigaba da noman nan da wannan kuɗin ya isa ya je ya ƙara sayan kayan amfanin gona aje sabadi badi ma ya ƙara fadadawa to wata shiri ne aka dauka a biya wannan bashi
wanne in ce tabbaci zaka ba su waɗannan manoma na ganin cewa da yawa manoma sun sha ganin abubuwa wani kamar ana zuwa a yi musu in ce 419 ko kuma da cici ko dai a dai masa abin da ya ba daidai ba akwai tabbacin da zaka ba su manoma
ai an ce wai gani ya kuriji kuma inda ba kasa ake gidima kokowa ko kuma ake kokwantan abin da ke faruwa wannan abu ne wanda yake a zahiri kuma bara da muka fara wannan shiri kamar na ga mu a jihar Katsina wasu da yawa suna ganin cewa abu ne wanda ba zai yiwu ba da kuma Allah ya tabbatar da abin yau sai gashi kuma wanda ma baka zato sun zo suna neman dan Allah a taimaka musu shiga kaga sun ga zahiri kenan kuma mu kaga a kungiyar nan tamu alhamdulillahi kullum muna fada wa mutane cewa mu ba a sa kuɗi a wannan shiri kuma mun gargadi duk wani shugaba a kowace jiha kar su kuskura su an shi kuɗin manoma ba bisa ka'ida ba to wannan ma ya ƙara sa mutane sun samu tabbaci da ƙwarin gwiwa akan wannan kungiya tamu sabanin wasu wurare zaka ji an sama mutane kuɗaɗe an zo abu bai yiwu ba babu wannan a wajen mu kuma shi yasa kaga cewa yanzu kaga yanayin dimbin mutanen nan da yanda kaga sun ana ta turuwa kan wannan shiri saboda tabbacin da suke da shi na cewa lalle wannan shiri ne na gaskiya kuma babban abin da ya ja wannan shi jagoran tafiyar gaba daya mai girma shugaban kasa an san mutum da wanda yake mai gaskiya in yace in yace a to ya ce zai yi kuma ya tabbata yayin kuma ga yana ana gani zahiri a kas la iyaka su ko manoman su ma kuma su ba mara da kunya su tabbatar da cewa sun mai da biki ma'ana na farko bashin da aka ba mutum ya tabbatar da ya biya domin abun nan ya dore a ci gaba ba wai abu ne wanda yake aka ce an ba mutane kyauta ba a taimako ne sannan har ila ya umuce biya bashin da ya kare ma kanshi mutunci ya kare ma garinsu da jihansu domin idan ya zanto an samu matsala a jihar ku mutane da yawa ba su biya ba kaga kenan za a janye ma gaba daya wani lokacin a ki zuwa jihar ku so wannan shine kira na ga su manoman tunda suna da tabbacin abun na zahiri ne gaskiya to su kuma su mai da biki
to akwai wani kira na kashin kanka da kake da shi
kira na ga gwamnatin tarayya ne akan wannan shiri da ake alhamdulillahi kowa ya yaba kuma ana jin dadi so saboda haka ina son gwamnati ƙara sa ido akan wannan hidima wannan shiri da ake kuma a samu wani committee na musamman wanda zai hada da su ainihin ɗan kungiyoyin nan don sa ido akan abun da ake saboda a daina samu matsaloli irin wanda ake samu na wajen jinkiri wajen aiwatar da abun nan ana samu matsaloli wajen ba da kayan nan ko kuma wajen aiwatar da abubuwa sannan har ila yau babban kira na ga gwamnati akan wannan shiri da ake alhamdulillahi kamar da na faɗa an taimake mu kuma ana taimakon manoman nan amma ina son gwamnati ta ƙara haskawa sosai akan maganar noman masara kira na ga gwamnati yanda taimaka sauran bangarori na abinci to a tabbatar da cewa bangaren masara shi ma an dauke da muhimmanci haka tunda manoman masara nan su nuna da gaske suke
To madalla Malam Zaharuddin mun gode kwarai da fatan masu sauraro sun karu da wannan tattaunawar sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wanda ta hada mana sauti ni Safina ta sada sodangi ke cewa a huta lafiya. To sai kuma kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawal Girgil, magajin garin Girgil, jihar Yobe, Najeriya, inda yake cewa Salam BOA Hausa, rahoton Majalisar Dinkin Duniya kan cutar HIV ko SIDA, inda jihohin Arewa maso gabas ke kan gaba wajen masu dauke da cutar musamman jihar Bauchi, bai zo mana da mamaki ba duba da yadda gwamnatocin ke rikon sakai na kashi akan wannan cutar. Sai sako na gaba inda yake cewa Salam BOA Hausa hakika ci gaba da samun haɓaka kasuwanci da tattalin arziki tsakanin Najeriya da ƙasar Amurka abun farin ciki ne matuƙa, kuma muna fatan hakan zai rage wa matasan Najeriya zaman kashe wando. Sako ne daga Sanusi Ishaq Adam. Sai sako na gaba inda ya fito daga Umar Adamu Katagum, inda yake cewa hakika ficewar da wasu sanatoci 15 suka yi daga jam'iyyar mai mulki ta APC tare da komawa jam'iyyar adawa ta PDP, wannan ba karamin koma baya zai kawo wa jam'iyyar APC ba. Sai sako na gaba inda ya fito daga Yakubu Abdullahi Dambam, inda shi ma yake cewa assalamu alaikum BOA Hausa, a yau na rubuto muku wasika ce akan ficewar da waɗansu sanatoci guda 15 daga jam'iyyar mai mulki ta APC zuwa jam'iyyar PDP mai adawa. Ba abin da zamu ce sai dai Allah ya raka taki gona. Sai sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau, inda yake cewa sauye-sauyen sheka daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya da wasu 'yan siyasar Najeriya ke yi suna yi ne domin kansu ba domin al'umma ba. Don haka ya kamata 'yan siyasa suna yin siyasa ne domin amfanar da al'ummar su.
Kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
An harba roka a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, yau Talata. Jama'ai sun ce an harba rokokin biyu ne a wata unguwa dake da gidajen jama'a, aka kuma ji wa akalla mutane uku rauni. An kuma ji karar harin roka na uku a yankin, sai dai babu tabbacin ainihin inda lamarin ya auku. Nan da nan dai babu kungiyar da ta dauki alhakin hare-haren da suka auku kwanaki biyu bayan wani dan kunar bakin wake ya kashe akalla mutane 16, ya kuma ji wa akalla 60 rauni a harin da ya kai kusa da tashar kasa da kasa ta Kabul. Hare-haren sun auku ne yau 'yan sa'o'i biyu bayan Abdulrashid Dostum, tsohon mataimakin shugaban kasar kuma tsohon dan tawaya Uzbek, ya koma gida daga gudun hijira na tsawon shekara guda. Mayakan sojin kasar Isra'ila sun ce sun harbo wani jirgin yakin Siriya yau Talata bayan ya shiga sararin samaniyar Isra'ila. A wata sanarwa da mayakan kasar Isra'ila suka fitar sun ce sun harbo jirgin da makamai masu linzami bayan ya shigar masu yankin kasa. Gidajen rediyon sojojin Isra'ila ya ce sun harbo jirgin ne a filin da suka mamaye na Golan Heights, amma kila ya fadi ne a yankin da suke iko da shi na Siriya. Shugaban Amurka da ke cike da takaici yana tunanin janye ikon samun bayanan sirrin kasa na manyan tsofaffin ma'aikatan leken asiri da ma'aikatan tsaro, wanda bisa ga dukkan alamu za a yi haka ne sabili da caccakar shi da suke yi. A cikinsa akwai tsohon shugaban cibiyar leken asirin Amurka John Brennan, wanda tsokacin da ya yi a shafinsa na sada zumunta na Twitter ya fusata Trump, da ya rubuta cewa martanin da Trump ya bayar yayin ganawarsa da shugaban Putin ya ƙara wuce mizanin aikata manyan laifuka.
To masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A cikin shirinmu na daren yau za mu so mu ji daga gare ku, shin ya kuke ganin irin guguwar canza shiga da ke faruwa a siyasar Najeriya?
To idan ana son a saki sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya gazzayawa shafukanmu na internet wato voahouse.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin
Safilatu Sodangi
da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julia Discretion da ta hada shirin sai kuma engineer mu na yau Rob McLean ni Hafsat dan Misore ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC amma kada ku nisa ku dakaci shirin yau da gobe.